أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نوام السلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا أولا يمشيمي البركة أشكين ونن درسي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم درسيني ونكي أكدا تاريخ صحابي يا لنجد منزان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما يدعك سني أدرس بسوء كباتا مجبوشكي يا لنجد النبي صلى الله عليه وسلم ماتا تندل كان يأيشي حرزوكما ماتا يأيشي ما سوى البركة ويزكم منشبوه بانجران ورندعك ينسب تاسزوكا إياي غريشي صلى الله عليه وآله وسلم ugara sama ma wanda ya gabata mun ji tarihin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabar mu Mariya Fatimiyya radiyallahu anha wa alaiha salam yanzu kuma insha Allah zamu dora zuwa abin da ya sauka wannan shi darasin mu na 67 a wannan silsila mai albarka kuma yau muna ranar 2 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu didi da 24 ga watan Janairu shekara ta 2023 miladiya. Yau muna dauki ne da tarihin kaɗan daga cikin matayen da suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ma indai za a yi maganar waɗanda suke kewaye da ma'aiki alaihi salatu wasallam, dole a sanya su a saman farko. Ana cewa su ne waɗanda suka san shi tun lokacin nan yana jariri sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wace za mu fara da ita, ita ce shugabarmu Halimatu Sa'adiyya radiyallahu ta'ala anha. Sunanta Halimatu radiyallahu anha, mahaifinta kuma shi ne Abu Zu'aib, wanda ainihin sunan shi Abdullah ibn al-Haris bin Shajna. Ƙabilarta kuma, Halimatu Sa'adiyya ta fito ne daga ƙabilar Banu Sa'ad bin Bakr, daga ƙauyukan gefen Hudaybiyya wanda ke kusa da garin Makka. Mijinta shi ne Al-Haris ibn Abdul Uzza bin Rifa'a. Aikin kuma da ta yi a rayuwar Annabi alayhi salatu wassalam shi ne ita ta shayar da shi lokacin yana jariri sallallahu alaihi wasallam. Kuma ‘ya’yanta wadda ta haifa sun haɗa da Kabshatu da Unaisa da kuma Shaima'u. Daga cikin kuma waɗanda ta shayar da su bayan ma’aiki alayhi salatu wassalam, akwai babban ma'aiki din wato sayyidina Hamzatu dan Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu. Sannan akwai sayyidina Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib dan babban ma'aiki alayhi salatu wassalam. Sannan sayyida Halimatu Sa'adiyya ta rasu ne a shekara ta 9 bayan hijirar Annabi alayhi salatu wassalam, kuma an binne ta a cikin garin Madina a nan a makabartar Baqiyul Gharqad. To tarihin rayuwar Halimatu Sa'adiyya ba zai kammala ba har sai an ɗauko daga haihuwar ma'aiki alayhi salatu wassalam. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka sani, an haife shi ne a shekarar giwaye a wata rana ta Litinin, wato a daren wayewar Litinin. Bisa abin da malaman tarihi suka furin jayarwa, wannan Litinin ɗin ta zo daidai da 20 ga watan Afrilu na wannan shekarar. Kuma hailayo a lissafinmu na musulunci ta zo daidai da 12 ga watan Rabiul Awwal. Duk da cewa malaman tarihi wasu sun kawo 18 ga watan Rabiul Awwal, wasu sun kawo 20 da wani abu ga watan, wasu kuma sun kawo 4 ko 5 ga watan. To amma dai abin da ya fi tabbatuwa a gun malaman tarihi kuma ya fi rinjaye shi ne wannan 12 ga watan Rabiul Awwal ɗin. To a wannan rana ta 12 ga watan Rabiul Awwal aka haifi ɗan adam mafi daraja a jinsin ɗan adam, babu wani wanda ya kai shi daraja ko kusa. daren da aka haifi maki alayhi salatu wassalam malaman tarihi suka ce dare ne wanda ya fita daban da sauran darare, dare ne wanda yanayin garin yayi kyau yayi daɗi sosai, iskar garin ta yi kamshi, iskar duniyar ma baki da ta yi kamshi ta canza sosai saboda haihuwar hasken haske sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kuma mahaifiyar shi Aminatu bintu Wahbin ta ga abubuwa na ban mamaki da yawa, wanda kamar yadda malaman tarihi irin su Aliyu al-Kalbi, irin su Ibn Hisham, Ibn Ishaq da sauran liman malaman tarihi abinda suka kawo a littafansu, da shugabar mu Aminatu bintu Wahbin sai da ya zamto tana zaune a nan duniyar to amma kuma tana ganin abubuwa waɗanda ba irin na nan duniya ba, tana ganin abin da sauran mutane ba sa gani. Kuma ta ga wani haske wanda ya fito tare da ita a lokacin da ta haife shi sallallahu alaihi wasallam, kuma yadda ya tabbata a hadisin Imam al-Baihaqi cikin Dalailun Nubuwa. Wannan karyar hasken da ya fito tare da shi sallallahu alaihi wasallam ya isa ya zama wato babbar hujja na cewa ba daidai yake da kowa ba, domin sauran mutane ƙazanta shi take biyo su yayin da aka haife su, sauran mutane jini ne ke biyowa bayan an haife su, amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haske ya fito sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan hasken sai da ya zama ya haskaka mata gabas da yamma, mahutar rana da mafaɗarta, wanda wasu daga cikin masu yaban shi sallallahu alaihi wasallam suka ce tajalla maulidul hadi wa ammat bashairul bawadi wal qaswaba wa asdadul bariyat bint wahb yadan bayda dauqatir riqaba لقد ولدته وحاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا وفاهة يسرب الفيهاء مسكا وفاهة القاء أرجاء وطابا أبنى لسكي فراشيني حيث ورمان زال الله صلى الله عليه وسلم لشيني مشرية دكان حلتا haihuwa ce wacce haske da albishirori sun game dukkan duniya. Sannan ƴar Wahabu wato Nana Aminatu mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wani abu na ban mamaki wanda alherinta ya cika dukkan duniya, kamar yadda Imam al-Busiri shi kuma a cikin Hamziyarsa yake cewa matar qaumaha bi afdala mimma atar bihi Maryamul Azra, ta zo wa mutananta na mafifici fiye da abinda Nana Maryamu ta zo wa mutananta da shi. Nana Maryamu alaihi salam ai ta zo ne da Annabi Isa alaihi salam, duk Nana Aminatu bintu Wahbin ta zo ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kuma yana gaba da Annabi Isa alaihi wa ala nabiyina Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ita hakika ta haife shi yana mai haske kuma mai haskakawa, kuma yadda kuma a wannan lokacin sama ta zama tana haifar da bantarma kamar irin taurarin nan waɗanda ake jifan shaiɗanu da shi, saboda da sun kasance shaiɗanu sukan ji su ji satar ji, suna jewa zantukan mala'iku sai su zo suna gayawa bokaye da ƴan duba da sauransu. Tun daga lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ba su da wannan damar, duk wanda ya nemi ya ji yi satar ji sai mala'iku su yagi tauraro su jefe shi da shi. Ma'abota ilimi suka ce fitar wannan hasken yayin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne zuwa ga abin da zai zo da shi na daga haske, wanda dukkan ma'abota ƙasa wanda Allah ya nufi su da alkhairi za su shirya da wannan hasken, kuma cewa shi ne zai zo da hasken da zai kawar da dukkan duhu na shirka da kafirci da zalunci, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, haƙiƙa haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mabayyani. To malamai tafsiri suka ce wannan hasken shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan, sannan kuma littafi mabayyani shine Al-Qur'ani yahdi billahi man tabaru wa nahu subhanahu wa ta'ala wa yukhriju min adh-dhulumati ila an-nuri bi izni, kuma da wannan hasken Allah yake shiryar da wanda Allah ya nufe shi da alkhairi, wato wanda Allah ya nufi shi da samun yardarsa, sai Allah shi ya shirye da shi zuwa ga hanya ta samun aminci, kuma yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske da izinin Allah. Sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu an karbo daga gare shi yana cewa hakika ni yaro ne dan shekara 7 ko shekara 8 amma ina gane dukkan abin da ake faɗa da kuma abin da na gani da abin da na ji. Yace sai na ji wani bayyahudi ya fito da sassafe yana cewa ya kutaran yahudawa yana kururuwa. Sai da su taru gare shi suka kewaye shi. Hassan yace sai na ji suna tambaye shi wani kai kanka me ya same ka haka? Sai ce musu ai tauraron nan ne na Ahmadu annabin ƙarshen zamani. Gashi nan tauraron ya bayyana da alama lallai an haife shi a cikin wannan daren. Wannan hadisin Ibn Hisham ya fitar da shi a cikin littafin shi kitabus sira juz'i na 1 shafi na 171 haka nan Imamul Hakim a cikin musdaraku juz'i na 3 shafi na 486 Imamul Baihaqi ma ya kawo hadisin a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa juz'i na 1 shafi na 110 haka nan Imamul Qasqalani a cikin Mawahibul Ladaniya juz'i na 1 shafi na 80 shi ma ya kawo wannan zancen da Sayyidina Hassan bin Sabit. Shi Sayyidina Hassan mutumin Madina ne kuma ka san babu Yahudawa a Makka in ma akwai su ne to tarihi bai faɗe su ba amma Yahudawan Madina su ne waɗanda tarihi ya gwagwarmaya da su. Su ne waɗanda Annabi alaihi salatu wassalam ya gwagwarmaya da su Yahudawan Madina. Sayyidina Hassan yana magana ne akan abin da ya faru a garin Madina bayan haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a can a garin Makka. Shi yana yaro ɗan shekara 7 ko 8 a garin Madina amma yana ji ya shaida lalle ya ji san da wani Yahudi ya kira ni wani Yahuda yake ga masa lalle ga tauraron haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama. To bayan mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta haife shi farkon wacce ta fara shayar da shi nonon ta ita ce Suwaybatul Aslamiyya wacce ita kuma baiwa ce ta babban shi Abu Lahab. To daga nan kuma sai wata mata da kabilar Banu Sa'd ita ma ta shayar da shi jihar Sani ana kiranta Halimatu ibnatu Abi Zuhayl. Halimatu Sa'diyya da kanta an ruwaito inda take faɗar tarihin shayarwa da ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta ce na shigo garin Makka a cikin wasu mataye daga kabilar Mutabaru Sa'd bin Bakr muna neman yara jariri da za mu shayar. A cikin wata shekara ce wacce shekarar an sha wahala kwarai da gaske shekara ce ta bushi sosai. Ta ce sai na shigo garin ina kan wata jaka tare da ni akwai yaro na wanda nake shayarwa da kuma wata tinkiya da taure ta domin murna samun abinci daga gare ta wato sukan tatsi nonon tinkiyar ne su sha. Ta ce wallahi wannan tinkiyar ko an yi kokarin tatsar nonon daga gare ta ba ta bada ko da ɗigo guda saboda ita ma tana cikin yunwa. Sannan ba ma bacci da daddare saboda yaranmu jariri baya samun abin da zai ci ko shi ma'ana baya samun isasshen ruwan nono shi ma da zai sha da haka kwana yake yana kuka saboda yunwa. Tace yayin da muka iso garin Makka wallahi babu wata mace da muka shigo tare da ita face sai da ta sami yaron da za ta shayar kuma dukkaninsu babu wacce bar zo gidan Abdul Muttalib ba amma an nuna mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace su idan ta ga yanayin halittarsa da kyawun siffarsa sai da ji tana son shaharanta. Amma idan suka tambaya ina mahaifin shi aka ce musu ai maraya ne daga nan sai su ce ai su ba za su dauki maraya ba saboda sun saba duk dan da suka dauka mahaifin shi ne yake sallamar su yana musu alkhairi akai akai. Idan suka dauki maraya kuma ba mahaifi a kusa wanda zai musu wannan alkhairin akai akai amma kowace in ta dauki shi da ta san shi an ce mata maraya ne shi zai da dawo ta ajiye shi. Halimatu radiyallahu anha ta ce wallahi sai da ya zama babu wata daga cikin abokaina wato kawayena da muka zo neman yara da zamu shayar babu wata wacce bata samu yara da za su shayar ba face ni. Ta ce ban samu wani ba sai shi ita kuma Halima saboda yanayin ramarta da halin jiki ciki na talauci ita kuma in ta je neman shayarwa in suka ganta a rarrami ya zuga to yanzu wannan ga ta yadda take dan me za a bata yaro in an bata yaro ita me ta ci ban tana yaro ya samu abin da zai sha. Ta ce da na dawo sai na gaya wa mijina na ce wallahi ba na so in koma gida ba tare da na samu yaron da zan shayar ba. Gashi kuma babu kowa, babu wani jariri da ya saura sai wannan maraya. Don haka kai min izini in je in ɗauko wannan marayan in shayar da shi. Shi da ya min izini daga nan sai na tafi. Sai na same shi sallallahu alaihi wasallam an sanya mishi wani tufafi haka fari, an naɗe shi a cikin wani farin tufafi. Nace sai ƙamshi yake kamar ƙamshin almuski, sannan kuma shimfiɗar da yake kwance a kai gashi nan alhariri ne, kore mai kyau. Yana bacci ya kwanta a kan tsiyarsa kamar gingina kenan. Nace sai na ji tausayin kada in farkar da shi daga baccinsa da yake yi, saboda kyawun fuskarsa da kyawun ƙirar halittar shi. Yayin da na kusanto gare shi a hankali, sai na ɗauke shi da hannayena na ɗora shi jam da ƙirjina. Nace sai na ga ya buɗe idonsa ya yi murmushi. Ce yayin da ya buɗe ido ya kalle ni, tace sai na ga wani irin haske ya fito daga cikin idanuwansa. Wannan hasken sai na ga ya yi sama ina kallo. Tace sai na sumbanci goshinsa, ina fara shayar da shi shikenan. Sai karɓa ya fara sha. Dama gefen dama ta fara shayar da shi. Tace yayin da zan shayar da shi ɗaya gefen, sai na ga ya ƙi karɓa. Malamai ma abota ilimin suka ce Allah ne ya sanar da shi ta hanyar ishara cewa ba shi kaɗai ba ne, yana da wani abokin shayarwa, wato ɗan ita Halimatu ɗin. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama nono ɗaya yake sha iya na gefen dama, amma na ɗaya gefen ya barwa abokin shayarwarsa. Ko an ba shi wannan gefen baya karɓa ya sha, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Tace sai gashi ya sha ya ƙoshi, shi ma ɗan uwan nashi wato abokin shayarwar shi ma sai gashi ya sha ya ƙoshi. Nace yayin da na ɗauko shi na dawo da shi inda muka yi masauki a gefen gari, sai gashi hantsata ta cika da nono, alhali da babu. Sai da ya sha ya ƙoshi, ɗan uwan shi na shayarwa shi ma ya sha ya ƙoshi. Muka kwana cikin alkhairi jita. Tace sai mijina ya ce min, ya ke Halima, wallahi abinda nake gani shine kin ɗauko mana wata tsoka mai albarka, ma'ana kin ɗauko mana jaririn nan mai albarka. Ba ki ga irin alkhairin da muka kwana cikinsa bane da kuma albarka tunda kika ɗauko shi? Tace to Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba, kullum yana ƙara mana alkhairi tunda na ɗauko shi. A cikin sashen ruwayoyi aka ce ita Halimatu Sa'adiyya cewa ta yi, bayan mun gama samun jaririn da zamu shayar shikenan sai kowa ya yi bankwana. Aka yi bankwana da juna, da iyayen yara da kuma mun masu shayarwa aka yi bankwana da juna. Tace ni ma sai na yi bankwana da mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai na hau jakata wacce na zo a kai. Tace sai na ɗauki shi sallallahu alaihi wasallam da hannuna na riƙe. Tace sai na kasance waɗanda muka taho tare da su da suna bari na a baya, saboda jakar tawa ta riga ta rami ba ta da ƙarfin tafiya. Sai ga shi na dawo ni nake wuce su. Asiri sai kasance suna cewa ya manata abi zu'ayb wai haki irba'i alaina alaysa hadhi atanuki allati kunti kharajti alaiha. Suna cewa ya ke Halimatu yar abu zu'ayb, kai tanki ki sauƙaƙa mana ki jira mu, shin wannan ba ita ce jakar nan taki wacce kika taho a kanta ba? Aje ni kuma nakan ce musu bala wallahi inna hala hiya hiya, na ce musu wallahi kwarai kwa wallahi ita ce din dai. Sai kuma sai su ce mata wallahi inna laha la sha'ana, a ce wallahi akwai wani sha'ani tare da ita. Ta ce yayin da muka iso gida cikin ƙauyenmu na Banu Sa'ad, ta ce ban san wani gari ko wata ƙasa mafi bushewa ba dubiye da ƙauyenmu ba. Ya kasance tumaki na idan sun fita, tunda muka zo da shi sallallahu alaihi wasallam, kullum idan sun fita kiwo sukan dawo hantsansu cike da nono, sannan kuma sun ci sun ƙoshi. Mukan tatsa mu sha ko mu shayar da yaranmu, alhali makwabtanmu babu wanda ya samu ko da ɗigon nono daga nashi dabbobin. Saboda su dabbobinta gu ko babu ciyawa, in dai sun kai bakinsu ƙasa kawai ciyawar ta gizo sai su yanka sai su ci. Sauran kuma dabbobin mutane duka ba su samun wannan. an sai da ya zama mazauna gida daga cikin mutanenmu, suna cewa masu yi musu kiwo, suna cewa ku riƙa tafiya mana inda tumakin Halima suke yin kiwo, kuma ku ga yin kiwo a wajen. Suna cewa wallahi mu ma a nan ɗin muke kiwo, saboda sun ga nasu dabbobin ba su samun cikakken ƙoshi, ba kuma a samun nono daga gare su. Amma su kuma na Halima kullum a ƙoshi suke dawowa, kuma ana samun nono daga gare su. Sayyida Halimatu Sa'adiyya ta samu albarka mai yawa, dabbobinta ma sun yi albarka, dabbobinta sun ƙaru, kuma darajarta ta ɗaukaka ta dalilin shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma bata gushe ba Halimatu Sa'adiyya, alkhairi da kuma arzikin duniya da lahira yana samunta. Ibnu Sa'adin da Abu Nu'aym da Ibnu Asakir sun ruwaito ta hanyar Sayyidina Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu, Allah ya tabbata gare shi, yana cewa Halimatu Sa'adiyya ta kasance ba ta barin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nisa da ita. Wata rana sai ta ɗan rafkana haka, bata sani ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita tare da ‘yar uwarshi ta shayarwa, wato Shema’u, ‘yar gidan Halimatu Sa'adiyya ɗin. Sun fita a cikin yanayi haka na zafin rana. Halimatu Sa'adiyya ai a guje ta fito neman shi sallallahu alaihi wasallam, a zai same shi tare da Shema’u ɗin. Bace nake cewa Shema’u, don me kika fito da shi a cikin wannan yanayi na zafi? Sai Shema’u ‘yar uwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shayarwa, ta ce mata, ya ke mahaifiyata, ai shi wannan ɗan uwan nawa, tana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam, baya jin zafi ko kaɗan, ma'ana zafin gari baya damunsa, domin haƙiƙa na ga girgiji ya nemi shi inuwa, idan ya tsaya sai girgijin ma ya tsaya, idan yana tafiya kuma sai ga girgijin yana bin shi. Halimatu Sa'adiyya ta ce, yayin da na yaye shi, wato bayan shekara biyu kenan na yaye shi, sai na ɗauko shi na dawo da shi wajen mahaifiyar shi, amma a lokacin nan dole ce ta sa kawai na dawo da shi, ba ni da yadda zan yi, tunda alƙawarin da aka yi dama na shekara biyu ne zuwa lokacin yaye, amma a lokacin nan na fi so ta bar ni in koma da shi, saboda albarka mai yawa da muka gani a tare da shi, don haka da ni da mijina sai muka samu mahaifiyar shi, muka riƙa mata magana muna neman dai alfarmar ta sake ba mu shi, mu koma da shi, mu ci gaba da zama tare da shi, amma wannan karan ba sai an biya mu ba. Ta ce sai muka ce mata, da kin bar shi a wajenmu har jikin shi ya ƙara ƙwari, don muna tsorace mishi zafi irin na garin Makka da kuma cututtuka irin na birni, kada wani abu ya same shi. Ba mu guje bane tare da ita har sai da ta yarda mu koma da shi din. Ta ce fa wallahi bayan mun dawo da shi da kamar wata biyu ko wata uku, to ya fita tare da wani ɗan uwan shi na shayarwa, suna cikin dabbobinmu a bayan gidajenmu. Sai ga shi ɗan uwan nashi na shayarwa ya zo a guje ya dawo gida, sai tambaye shi me ya faru, sai ya ce ai ɗan uwan nan nawa ne bakwarai shi, ga wasu mutane nan guda biyu masu fararen tufafi sun zo sun kwantar da shi, na ga sun farka cikin shi. Halimatu Sa'adiyya ta ce sai muka fito da ni da mijina a guje muka taho neman shi, muna zuwa kuma sai muka same shi a tsaye, launin shi ya ƙara haske, baban shi na shayarwa wato mijina sai ya kama shi ya rungume, ya ce mishi ya kai ɗana me ya same ka? Sai ya ce ai wasu mutane ne guda biyu sanye da fararen tufafi suka zo suka kwantar da ni, suka buɗe cikina suka fitar da wani abu suka jefar da shi, don sai suka mayar da jikina suka haɗa shi kamar yadda ya kasance yake, malaika Jibrilu da Mika'ilu. Irin wannan ɗalibin sun yi mishi wajen sau uku ko sau huɗu a rayuwar shi, kaga sun mishi wannan, to daidai farkon lokacin za a fara mishi wahayi don sake yi mishi. Haka nan a daren da zai je Isra'i da Mi'raji sun sake yi mishi. To wata ruwayar kuma an ce dab da ƙarshen rayuwar shi ta nan duniya, nan ma sun sake yi mishi sallallahu alaihi wasallam. To Halimatu ta ce daga nan sai muka kama shi muka dawo gida tare da shi. Mijina sai ya ce, ya ke Halimatu, haƙiƙa ina tsoracewa wannan ɗannan namu, kada wani abu ya same shi, don haka gara mu mayar da shi wajen mahaifiyar shi. Halimatu ta ce sai muka ɗauke shi muka dawo da shi garin Makka wajen mahaifiyar shi. Sai ta ce mana, me yasa kuka dawo da shi alhali kuma da kun kasance masu tsananin kwaɗayin zama da shi? Sai muka ce mata, a'a muna tsorace mishi ne kada wani fararen abu ya same shi.
sai dan ce mana me kuke tsoro zai same shi ku ga mun gaskiya shi sha'anin kuma ya faru to bata gushe ba dai tana mana magana har sai da muka ba ta labarin dukkan abin da ya faru ya dace a kashe kuma alaihi shaytan shin kuna karace mishi kada wani abu na shaytani ya same shi kalla wallahi ce a wallahi babu abin da zai same shi sharri mali shaytani alaihi sabilu ai shaytan ba shi da wata hanya da zai iya cutar da shi wayannan gula ka'inun libni hada sha'an azim ji hakika akwai wani sha'ani mai girma da zai kasance tare da wannan dannan nawa da kuke ji daga nan sai suka bar shi suka juya Allah da Sa'diya ta juya gida alhali zuciyar tana cike da bakin cikin rabuwa da ma'aiki alayhi salatu wassalam to ana nan Halimatu radiyallahu anha ba ta sake haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai bayan da yayi aure ma ya shekara 25 a duniya ya auri shugabar mu Khadija binti Khuwaylid to suna zaman tare da nana Khadija zaman ma ya dan yi tsawo wata rana kuma sai ga ita Halimatu Sa'diya ta kawo ziyara gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da take ba shi labarin halin da suke ciki na wahala da kuma fari da kuma dabbobinta da yawa sun kasa saboda rashin abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba wa nana Khadija labarin abin da ya faru nana Khadija radhiyallahu anha sai ta bata tumaki guda 40 sannan ta bata wani raƙumi haka in garma sannan ta juya zuwa ga iyalanta to karo na biyu kuma haɗuwar ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da aka je yakin Hawazin wato yakin Hunain Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yakin Hunain an gama an tara abin da aka samu na daga ganima na bayi da kuma dukiyoyi da azurfa da zinari da dabbobi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce yakin Taif to bayan ya je yakin Taif ya dawo daga Taif din ya dawo yana wani waje da yake kirshi jin rana an ga raba ganima to sai wasu mutane daga cikin kabilar da aka yakin da su wanda aka yakin Hawazin tare da su sai ga su sun zo a cikin su har da babban Annabi sallallahu alaihi wasallam na shayarwa wato dan uwan mijin Halimatu Sa'diya kenan ga kadan daga cikin hirar da suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Rasulullahi duk waɗannan jama'a da kake gani namu mutane ne waɗanda sun kasance sun rayu tare da wacce ta shayar da kai a cikinsu akwai waɗanda ummominka ne na shayarwa akwai waɗanda kuma gwaggwanninka ne na shayarwa akwai kuma waɗanda ƴaƴan baffaninka ne na shayarwa da kuma waɗanda suka riƙe ka a lokacin kana jariri da waɗanda suka yaye ka ce hakika ya Rasulullahi mu muka yaye ka a cikin gidan dajinmu ban muka shayar da kai mun shayar da kai daga nonon hakiki ce hakika na ganka a lokacin da ake shayar da kai kuma ban taɓa ganin wani jaririn da ake shayarwa wanda ya kai ka alkhairi ba kuma hakika na ganka bayan an yaye ka kuma ban taɓa ganin wani yayayye wanda ya kai ka alkhairi ba kuma hakika na ganka a lokacin nan kana saurayi ban taɓa ganin wani saurayi wanda ya kai ka alkhairi ba ita hakika dukkan halaye na alkhairi sun cika a gare ka ya Rasulullahi kuma hakika mu duk da wannan muna daga cikin asalinka kuma mu ma danginka ne dan haka kai mana baiwa Allah ya yi maka baiwa kai mana baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji wannan magana tashi ya ce hakika dama na jira ko za ku zo ku yi magana sai na ga ba ku zo ba sai na yi tsammanin ko ba za ku zo ba ne ba ila a lokacin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya raba kuyengi ƴaƴansu da matansu gaba ɗaya an riga an raba su a matsayin kuyengi da bayi tunda an cinye su da yaki to bayan an gama wannan rabon sai kuma ga wasu mutum 14 daga cikin kabilar Hawazin sun zo sun musulunta a gaban Annabi alaihi salatu wassalam dan sai suka zo kuma da bishara cewa sauran mutanen su ma waɗanda suke sun saura wanda ba a kashe su da su ma duk gaba ɗaya sun musulunta da shugaban wayannan mutanen kuma mai yin magana a madadinsu shine wani mutum da yake shi Abu Saradin Zuhair ibn Saradin yace ya Rasulullahi fa asali ne kuma mu ma dangi kuma kila abin da ya sami wannan na bala'i ba abu ne koyayye gare ka ba yace kuma kila mu dinnan dai matan mu dinnan da aka rarraba su a matsayin koyangi da ƴaƴanmu a cikin su dinnan daga ummominka sai gogwanninka sai kuma wadanda suka kasance su suka rike ka a lokacin da kake abin shayarwa a cikin kabilar da a ce mu muka shayar da Al-Haris ibn Abi Shamr ko kuma Nu'man ibn Munzir wasu sarakuna daga cikin sarakunan Larabawa sannan abin da ya sami waɗannan ya sami mu da za mu yi ƙaunar samun sassauci daga gare su to haƙiƙa kai ka fi su duka alkhairi don haka muna fatan samun sassauci daga gare ka sannan sai ya rera wasu baitoci a ciki yana yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana neman dai a yi musu baiwa a taimaka musu bayan ya gama wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyawun zance shi ne wanda aka faɗi gaskiya a cikin shi da ku sani cewa ba ni kaɗai ba ne tare da ni akwai sahabbaina a jama'ar musulmi da ku zaɓi ɗaya shin ƴaƴanku kuke so a dawo muku da su da matayenku ko kuma dukiyoyinku sai ce ya rasulullahi ka ba mu zaɓi tsakanin ƴaƴa da matanmu da kuma dukiyoyinmu babu abin da za mu iya kwatanta shi da ƴaƴa da matanmu don haka a dawo mana da ƴaƴanmu da matayenmu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to amma duk abin da ke gare ni da kuma na Banu Abdul Muttalib wato waɗanda suke dangina kenan Ahlul Bayt wannan duka na dawo muku da shi amma zan tambayi sahabbaina ma su ma su dawo da nasu don haka idan muka sallaci azhar sai ku miƙe ku ce muna neman ceto a wurin musulmai muna kama kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna neman ceto a wurinku ya bu jama'ar musulmai sannan kuma ku ce muna kama kafa da jama'ar musulmai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam muna neman ceto ya rasulullahi a taimaka mana yace to kun ka faɗi wannan a gaban mutane suka ji to ni kuma a gaban mutanen zan ce to na dawo muku da dukkan abin da ke hannuna daga ƴaƴanku da matanku da kuma abin da ke hannun Banu Abdul Muttalib to daga nan kuma sai in tambayi sauran mutane in roƙa muku su dawo da nasu to bayan manzon sallallahu alaihi wasallam sallaci azhar da su waɗannan mutane suka miƙe dama tare da su aka yi sallar suka miƙe suka faɗi irin abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ko ya gaya musu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo musu dukkan abin da ke hannunsa kuma abin da ke hannun Banu Abdul Muttalib sahabban Makka al-Muhajirun wanda suka dawo da nasu haka nan sahabban Madina al-Ansar wanda suka dawo da nasu to sai sauran kabilun Larabawa wanda su ma sun shigo musulunci tare da su aka yi wannan yaki su ma duka suka dawo da nasu sa kauli baya daya cewa za su dawo da su gaba daya kuma cikin yardar su ba tare da an tilasta musu ba kowa dai ya dawo da nashi in banda wata kabila baya daya sai su ba su dawo da nasu ba sai dai in za a ba su wani abu a madadin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su raƙuma wani adadi mai yawa suka karɓi raƙuman suka riƙe kuma suka dawo da bayi da ke hannunsu na daga mata da kuma ƴaƴa na su ƙabilar Hawazin mutanen Halimatu Sa'adiyya to a wajen ma a filin a cikin waɗannan bayi ɗin an ce akwai ita Shaima'u wani sahabi ya riƙe ta haka yana tunkuɗa ta gaba yadda ce mishi ga daina tunkuɗa ni wannan bayan da take zungura annabin naku sallallahu alaihi wasallam na goye shi a wannan bayan sai ya taure ta gaban annabi alaihi salatu wassalam shi ya rasulullahi ka ji wata mata ka ji abin da take faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ke ɗin wace ce sai ce ni ce fi Shaima'u annabi sallallahu alaihi wasallam don girmamawa sai ya cire mayafinsa da ke jikinsa ya shimfiɗa mata ta zauna a fil sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kyautuka masu yawa aka bata da raƙuma da tumaki da sauransu sannan aka bata ita aka sallame ta Abu Tufail Amr ibn Wasila radiyallahu anhu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba nama a wannan waje na ji'ir rana Abu Tufail yace a lokacin na kasance ni karamin yaro ne ina iya dai daukar kashin raƙumi hakan riƙe a hannuna yace sai ga Halimatu Sa'diya ta zo azai ta zo dab da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga ya cire mayafin shi ya shimfida mata ta zauna a kai sai na tambaya wannan fa wace ce sai aka ce mun ai ita ce mahaifiyar shi wasu shayar da shi wato Halimatu Sa'diya dubin girmamawa irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam Halimatu Sa'diya ta kasance ta kan zo nan garin Madina kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi mata kyautuka masu yawa to ana nan dai bayan Halimatu Sa'diya ta musulunta kuma musuluncin ta yayi kyawu sai kuma ajali ya zo mata ta rasu a cikin shekara ta 8 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an binne ta anan a garin Madina a makabartar Baqiya wannan ita ce Halimatu Sa'diya wani shayar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma yana daga cikin fifikon da Allah ya manzon shi sallallahu alaihi wa sallam cewa duk waɗanda suka shayar da shi din sun musulunta to bayan Halimatu Sa'diya akwai Suwaibatul Aslamiya za ka ji ana cewa ɗan Suwaiba wannan Suwaibatul Aslamiya din ba ‘yar uwa ce ta dangi ba baiwa ce ma hasali amma ta taɓa shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin al-huda falkainatu diya'u famu zamani tabassumun wa sana'u ar-ruhu wal mala'u al-mala'iki hawlahu lid-dini wad dunya bihi bushra'u bika bashara Allahu as-sama'a fa zayyanat wa rabawat miskan bika al-gabra'u yanzu a cikin as-siratul halbiya jizi gida daya shafi na 188 a Sheikh Aliyu al-Habi yana cewa yace an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana mai sujada ga Allah ya sauka daga cikin mahaifiyar shi yana mai gabatar da godiya ga Allah to Suwaibatul Aslamiya baiwar babban shi Abu Lahabin tana wajen sanda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi maza ta yi sauri zuwa gare shi yana ce farkon wajen shayar da shi sai zama farkon ruwan nonon da ya sauka cikin cikin shi sallallahu alaihi wasallam shine nonon wannan baiwar Allah Suwaibatul Aslamiya wannan wato wani izani ne na cewa wannan abun haihuwar madaukaki ne wanda ta dalilin shi bayi za su samu ƴancin su kuma ishara ne zuwa ga tawadu da zai kasance a cikin sa a rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tawadu to girma yana tare da shi kuma Suwaibatul Aslamiya ta shayar da shi ne da nonon ɗanta mai suna Masru kamar yadda kuma dama ta shayar da sirna Hamza babban ma'aiki alaihi salatu wassalam da shi da Abu Salama Abdullahi ibn Abdul Asr al-Makhzumi shi sirna Hamza sai ya zama babban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a nasaba sannan kuma a ɓangaren shayarwa kuma ɗan uwan shi sai batu yana da zuwa ga uban gidanta wato Abu Lahab kai masha arbashin cewa matar dan uwanka ta haihu sai ya farin ciki ya tambaye ta me aka haifa sai ta ce mishi namiji aka haifa nan take sai yan tar da ita yace jiki na yan tar da ki to Allah subhanahu wataala baya manta abin kirki mutum yayi shi amma kana rabuka nasiya Abu Lahab san da yayi wannan murnar yayi ne saboda matar dan uwan shi ta haihu an haifa musu ɗa a cikin danginsu a bai san wa aka haifa ba bai san cewa wannan wanda aka haifa ɗin shi ne annaban da zai rushe gumaka ba shi kawai ya yi farin ciki ne saboda matar ɗan uwan shi ta haihu amma Allah bai manta da wannan ba ya zo a cikin Sahihul Bukhari hadisin Sirna al-Abbas an Abdul Muttalib radiyallahu anhu cewa bayan Abu Lahab ya mutu shi al-Abbas ne ya yi mafarki da shi ya tambaye shi wanne yana yi kanyi ciki ce wallahi a wuta yake yana fama da azaba kullum nunin kamar ake yi hadisin mai wannan littafin Amdatul Ahkam ya kawo shi yace kullum nunin kamar azaba ake yi sai dai shi duk litinin ba a yi mishi azaba ana so kamar azaba kuma ana shayar da shi ruwa da kuma madara ta tsakankanin yatsunsa har ya nuna wa Al-Abbas yatsun yace saboda me yace saboda yantar da soyayya ba dai duk wannan bayanin idan an duba littafi mai suna Asiratul Halbiya juzu na 1 shafi 138 za a samu bayani da kuma al-A'lam na Imam Az-Zarkali juzu na 2 shafi na 102 saboda wannan ne daga cikin salihai magabata yake cewa idan kana hada kafiran jaa zambu watabbar ya dawo fil jahima mukhallada ata annahu fi yawm al-isrin da'iman yukaffafu anhu lisrur bi ahmada faman zanna bil abd alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida shi idan ya kasance wannan kafiri ne wannan zargin shi ma ya zo a cikin alqur'ani Allah yana cewa tabbar ya dawo bin hamata wanda zai dawwama ne a cikin wutar jahima yana mai dawwama cikin ta labari ya tabbata cewa lalle shi a ranar litinin da'iman yuka fafa an wato ana sauka mishi azaba saboda farin cikin da yayi na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene zaton ka game da bawan Allah wanda tsawon rayuwar shi gaba ɗaya yana farin ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi yana sallah yana azumi yana zakka yana bin dukkan umarni daidai bakin gurgudu kuma ya mutu yana mai kaɗaita Allah shayarwa da sai wata asalin ya taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan wasu kwanaki ne kananan kwanaki kafin zuwan halimatu sa'adiyya ta tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba yana girmama ita wannan sayyidatul aslamiya ya kasance yakan aika mata da tufafi lokaci bayan lokaci kan aika mata da tufafi har zuwa lokacin da ta bar duniya Khadijatu ummul mu'minin radiyallahu anha ita ma da kasance tana girmama ta kuma sayyidatul aslamiya ta rasu ne a cikin shekara ta 7 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an bude garin Khaybara hakanan danta Masruhu wanda shayar da su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya riga ta ma rasuwa radiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala al-jannata maswaha ya rabbul alamin to insha Allah wannan zamu dakata saboda yanayin lokaci sai darasi na gaban Allah da zamu ji tarihin Ummu Aymana barakatul habashiya wanda ita ma tana daga cikin wanda suke kewaye da ma'aikiya da salatu wassalam sona ka lalle ne in kuwa wato lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma kwarai da gaske a wajen Allah lalle ne mu zama masu tsananin so da kauna da kuma shauki ga annabi alaihi salatu wassalam kuma mu zama masu biyayya gare shi domin biyayya ɗaya ce daga cikin alamomin tabbatuwar san annabi sallallahu alaihi wasallam a ranka idan dai har soyayya ta zama ta gaske ne ba ma za ka san da za ka zama mai biyayya ba ga wanda kake so amma idan ya zamto kullum kana sabawa wanda kake da'awar kana son shi to alama shi da ke nuna cewa in ma dai kana son nashi to san bai zauna a cikin zuciyarka ba domin idan so ya zauna a cikin zuciyarka to kai kanka ba za ka san da za ka juye ka zama mai biyayya ga abin da kake so yanzu ko mace ce kake tsananin santa to lallai na tabbata ko hira ka zo ka fesa wani turare ya rice mata kai amma wani gaskiya turaren naka bai min daɗi ba ta nuna ba ta son turaren ka ga tana kakkau da kai wata mutum fili ta gaya maka na tabbata ba za ka sake dawowa ta da wannan turaren ba lallai ne ba ka ci gaba da amfani da shi ba saboda ta ce ba ta so haka nan in matar ka ne ta aure ta nuna lallai turaren nan da kake sa ba ta so ba irin wanda take so can to ratan mutum in dai tana da matsayi a cikin zuciyarka nan take a ranar ma kana da iko za ka bayar da wannan turaren ko kyautar da shi ko ka sayar da shi ka nemo wanda take so to idan soyayyar ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaske ne to lalle ne a same ka mai biyayya ga shi duk abin da ya kasance sako ne na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kana gujewa wannan abin ita bin sunna ba wai wani abu ne haka a fili ba ina nufin ba wai siffofi ne kawai za ka siffanta da wata siffa shikenan ka zama mai bin sunna ba a'a mabiyin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam gani ake a bin halayen shi sun canza sun zama irin na Annabi alaihi salatu wasallam za a samu mutum mai hakuri mai girmama na gaba da shi mai biyayya dan za a samu mutum mai tawabu za a samu mutum mai fadar gaskiya aiwa kan gaskiyarsa idan mai rukun amana to da duka wayannan halaye ne na ma'aikiyar salatu wassalam zai zama kuma mai karamci kyauta irin ta karamci irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan kadan ne daga cikin halaye na mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je gidansu su girmama ka an suka zo wajenka su girmama ka koyaushe banda ke tare da su baya kaskanta dubi irin yadda malaman mu suke in shek imamu bamaina ana maganar karamci ai aje duk wanda ya rayu da shi in dai ka san shi ka san yadda yake na tabbata ba za ka iya fadar mutum uku irin sa ba duk kasar nan duk Najeriya ba ma kawai a iya malamai ba a har a waɗanda ma ba malaman ba ba wanda zaka iya kawowa mutum uku irin shi malami ne zaka ji dan kawai kaje ka ziyarce shi ko gaisa to amma sai maka alkhairi da yafi 10,000 za a kawo maka abinci irin abincin da kai a gidanka daga sallah sai sallah kake cin irin wannan za a kawo maka abin sha kala-kala duk nau'in abin da za a kawo maka sai ka ci ka bar shi in na sha ne sai ka sha ka koshi ka bar saura abu sannan za ka tafi kuma a sallame ka a kawo wani abu mai yawa a baka in daga garinku zuwa nan inda ka zuwa wajen shi naira 2,000 ka biya to abu ya baka da yawa ba ya kawo ka bar 20,000 ya baka da kuma yadda yake al'amarin kamar yadda dama akwai mala'iku waɗanda kullum suke sauka guda biyu din nan ɗaya a mahudin rana ɗaya a mafaɗar rana wannan yana cewa Allahumma abi munfiqan khalafan ya Allah duk mai bayarwa duk mai ciyar da duke shi Allah ka ninninka mishi sannan a mafaɗar rana kuma akwai ɗaya shi kuma yana cewa Allahumma abi munfiqan talafan ya Allah duk mai riƙe duke shi ya ƙi bayarwa Allah ka haddasa mishi asara malamun suna faɗa kuma suna cewa amin duk da haka in kaga irin yadda yake kyauta malam sai ka sha mamaki to irin wayannan su ne ahlus sunna na gaskiya yan sanda da ke gefen hanya kaga mu yanzu mun gan su ai haushin su muke ci ta ma shi a hakan yanzu sai ya damko kuɗi baya kirgawa in yi kyauta shi baya kirga kuɗi sai ya damko kuɗi kawai aka zai sa hannu damko sai ya ba su ya wuce sai sun wuce in kawai ba sai ga ɗan sanda ya rikice da ya duba ya ga yawan kuɗin sai ya rikice sai ga yana ta tsarawa shi shi gari saboda haka sai su yi kokari su ce da motar duk sanda suka hango shi ya taho ai haka za su abin nan in yi shi da gidan mai ku shan mai to bayan an cika mata tankin su dama shi cika tanki yake duk sanda zai sha mai to cika tanki ne to duk motar da ke bayan shi ta ma sai an cika mata tanki duk motar da ke bayan sa kowa sai an mar cikin tanki sannan kuma masu ba da man bayan ya biya kuɗin man sai ya bi su kuma kamar da naira 2,000 ko 2,200 ya bi su da abin shi yanzu ya ce wa na ga kuɗi da Allah je ka sayo min kaza ka je ka dawo ka ce mar ai yayi tsada kamar abin a ce ka san shi a 2,200 da ka je sai yanzu aka ce maka ai 3,000 ne sai kan ce maka ka sayo ka ce ai baka sayo ba saboda ka ga yayi tsada sai ya ma fada ka ce ina ban mu da tsada sai ya ma ban mu ai tunda Allah ya kone yadda za a saya shi ai kafin ka samu mutum irinsa ba wai a malamai ba a sauran da kuma mutane ma yana wahala wayannan su ne ahlus sunna na gaskiya kafin ka ga kuma fushinsa kafin ka ganshi yana fushi akan dade in ga yana fushi to ba shi aka taba basiri din abin da ya shafi halar ubangiji ko annabi alaihi salatu wasallam dai in nan aka taba Allah ya ba mu ikon koyi su Allah ka jama'a dukkan lamuran zahirin wa batinin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين